Rundunar tsaro ta musamman a jihar Plateau ta shafke mutane biyar da take zargi da hannu wajen tashin hankali a wata dabar haƙar ma'adinai a yankin Gero da ke ƙaramar hukumar Jassa Kudu da ya yi sanadin rasa ran mutane fiye da 10. Lamarin ya auku ne a makon da ya shige bayan musu ya kaure tsakanin masu haƙar kuza a yankin na Gero. Lamarin da ya kai ga tashin hankali da rasa rayukan mutane 10 da ƙona gidaje da dama. Da yake faredin mutanen a shelkwatar rundunar Special Task Force a nan jihar Plateau, Kwamandan rundunar Manjo Janar Nicholas Rogers ya ce sun kame bindigogi ƙirar AK-47 guda 47 da albarusai da wukake da bindiga mai sarrafa kanta da dai sauran makamai masu haɗarin gaske. Kwamandan ya ce ko a lokacin da ya isa wurin mutanen suna kan faɗa a gabansa. Kwamandan ya gargaɗi matasa da su guji ɗaukan doka a hannunsu, ya kuma buƙaci shugabannin al'umma da su rika sanar da hukumomi duk wani aikin asha da ke gudana a yankunansu. A halin da ake ciki kuma, gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya yaba da ƙwazon jami'an tsaro wajen gaggauta tsagaita rikici tsakanin masu haƙar kuzan. Gwamnan na jihar Plateau ya kuma gargaɗi masu haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba da su kuka da kansu in har hukuma ta kama su.
After 5 illegal mining, the next day it went into destruction of life.
Gwamna Lalon ya ce bayan fada a wurin haƙar ma'adinai ba tare da izini ba, washe gari an je an kashe mutane da basu ji ba basu gani ba. Gwamna ya ce hukuma za ta ɗauki tsauraran matakai kan duk wanda ta kama da haƙar ma'adinai ba tare da izini ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.